Sometimes I sit and wonder why, as I look into the sky, the reason that the birds can fly, I guess no one knows the reason why. Colors of the rainbow too, and then the color of me and you, the way a man with all his dreams, why must he have more than he needs? All the tenderies, the flowers look so beautiful, and then the mountains grand on. As I look into the sky, the clouds are rolling for my eyes. I look again, and now I see the rain pour down on you and me. Why must it be? Man must have more than he of a tender kiss, the innocence of the virginness, but man misuses all his trust to satisfy his selfish lust.
Da 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 da